أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة بركة مدساكي كسان شوى أنا في ليدة مكتتوناوى akan wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan mai kallo da saurare yana tare da mu, muna tattauna akan hadithul ifk, wannan hadisi mai tsawo da Nana Aisha take bada labarin abin da ya faru na makirci da aka kulla mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a munbari ya yi bayani dangane da wato makarun da shugaban munafikai ya yi masa. Sa'ad ibn Mu'az ya tashi ya miƙe ya ce to za mu ɗauki mataki. Idan cikin wanda ya wannan abin da ƙabila Aus ne, to za mu sare wuyansa za mu kashe shi. Idan kuma cikin ƙabilar Khazraj ne, ƙabilar Sa'ad ɗin kenan, to ka ba mu umarni mu yi abin da za mu yi. Ana cikin wannan yanayi, kawai sai wani mutum shi kuma ƙabilanci ya ɗebe shi daga ƙabilar wato Khazraj ya tashi shi ma sai ya miƙe. Mahaifiyar Hassan ‘yar uwarsa ce, cikin danginsa ne. Wannan mutumin shi ne Sa'd bin Ubada, sahabi mai daraja mai matsayi, shi kuma shi ne shugaban ƙabilar Khazraj ɗin a lokacin. Kafin wannan injina na Aisha ta ce, kafin wannan abin ya faru, kana rajulan salihan, mutum ne na kirki kwarai-kwarai da gaske, lakin ihtamalathu alhamiyya, ƙabilanci ya ɗauke shi ya faɗi wannan magana. Sai ce ya gaya wa Sa'ad, ya ce kadhabta la'amrullahi la taqtuluhu, ce ƙarya kake. Wannan a gaban annabi aka yi wannan, yake gaya Sa'ad bin Mu'az. Saboda me yasa ya faɗa masa wannan? Wato zafin ƙabilanci ya ɗauke shi, an ce za a sare wuyan ɗan uwansa ko danginsa wanda suke ƙabila ɗaya. Sai ya ce ƙarya kake, wallahi baka isa ka, ko a ƙabilar tamu ne, wallahi kai baka isa ka kashe shi ba, wallahi baka isa ba. Subhanallah, wala taqdiru ala qatlihi, ya ce inda ɗan ƙabilar ka ne, ai da ba za ka so ka kashe shi ba ko? To kun ji mutum na biyu. Sai Usaid ibn Hudayr, shi ma sai daɗa tashi, shi kuma zai ba da kariya wa Sa'ad, don shi ɗan gidan babban Sa'ad ɗin ne, Sa'ad ibn Mu'az. Sai shi ma ya ce wa Sa'ad ibn Ubada, ya ce da shi kadhabta la'amrullahi lanaqtulannahu, ƙarya kake, na rantse da Allah wallahi sai mun kashe shi. In dai ya bayyana, wallahi sai mun kashe shi. Ko wai fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin, ashe kai munafiki ne, kana jayayya kana bada kariya wa munafikai. Subhanallah, abu ya dagule fa, dagulewa iya dagulewa wuri hayaniya. Annabi da yana wurin ya ga ƙabilan nan guda biyu da Al-Ausu da Al-Khazraj sun tashi kada an yaktatila, kamar sa kashe junansu. Hatta hammu an yaktatilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbar, ƙabilanci ya ɗauke su, Al-Aus wal Khazraj, kamar sa kashe junansu. Manzo Allah kuma yana tsaye akan minbari yana kallon ikon Allah, ya zai da su. Jama'a, ina so mu lura da mashhad din, mashhad azim, bashi jiddan. Akwai damuwa, akwai ɓacin rai, kaɗan kenan daga cikin sharri da makircin munafiki. Ka yi addu'a, ka roƙi Allah, Allah maɗaukin sarki, Allah, Allah Ubangiji, ka roƙi Allah ya raba ka da sharrin munafiki. Wallahi munafiki ɗaya zai iya hura wutar yaƙi a gari, gaba ɗaya gari ya ƙone. Duba matsayi irin na annabi, duba daraja irin na sahabban annabi, waɗannan duk mutanen kirki ne ba. Amma saboda kullun da munafiki ya kulla, yau gashi ana jayayya da hayaniya a gaban annabi, yana tsaye cewa yake ku zauna, ku zauna, ku yi haƙuri, ku zauna, ku yi haƙuri. duka ba gaba ɗaya ana kokarin a kare annabi ne, amma shedan kuma yazo ya shigo ya dagula al'amarin. Wannan yake nuna mana dan adam duk yanda yake wato karabu da shi akan harkar kabilanci, ko yaya in dai ba imani ne ya nike mutum sosai, wato ya sha imani ba, to wallahi akwai sauran kabilanci a tattare da shi. Ko yaya mutum yana dan ba da kariya wa kabilansa, Bahaushe yana da kabilanci, Bafulatani yana da kabilanci, Balarabe yana da kabilanci, kowace kabila da ka sani kowa da irin kabilanci irin nasa, kawai sai dai na wani yafi na wani. A cikin Hausawan ma kabilar kaza tana kabilanci da kaza, akwai waɗanda ba sa auren junansu, kamar yadda a Larabawan ma zaka ga ƴan kabila kaza ba sa auren ƴan kaza. Yanzu kamar Hausa ai kashi-kashi ne, akwai Hausar kaza, Hausar kaza, Hausar kaza, amma akwai waɗanda zaka ga ƴan gari kaza ba za su ɗauki auren ƴan gari kaza ba, kuma duk ƙasashen zaka ga duk Hausawa ne. To wannan kabilancin yakan sa yaƙi a jahiliya, yaƙi ake tsakanin kabila da kabila. Gashi nan da ake ba da labari a tarihi na jahiliya, akwai kabilun da tsakanin kabila da kabila suka shekara 40 suna yaƙi akan kwankurciya, shekara 40 fa ana zubar da jini akan kwankurciya. Wannan dan wannan kabilar ya shiga daji, ya shiga farauta, ya je samu kwan wata kurciya, shekar kurciya ne, ya ɗebe kwan ko ya fasa kwan, ashe wai kurciyar ta wancan ta dan wani wata kabila ne. Wannan dalilin wannan kwan kurciyar yasa akai ta zabga yaƙi shekara 40 saboda kabila. Shisa Allah ya kore harkar kabilancin nan, ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Ya kwanda kai imani, la yaskhar qaumun min qaumin, kada mutane su rinka yin izgilanci wa wasu mutane, waɗanda suke wa izgilancin nan wasu fa zai iya yiwa sun fi su alkhairi. Wala nisa'un min nisa, mata kada su yi wa ƴan uwansu mata izgilanci cewa mu mun fuwa ne, mu mun fusuwa ne, ke dinwa, kar ayi wannan. Ku daina zargin kanku, ku daina jifan kanku, ku daina maganganu da lamzu da yaface da zinde a tsakanin ku. La talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ku daina jifan junanku da laqubba munanan sunan nake, bi islamul fusuq ba'da al iman, tir da suna irin na fasikanci bayan an yi imani. Wa man lam yatub fa ulaika mudhalimun, wanda basu tuba ba to lalle suna cikin azzalimai. Jama'a ku duba kabilanci wanda ya jawo a cikin sabon manzon Allah saboda wannan abin da ya faru. Gabaɗe sun manta da ciwon da yake damun annabi din sallallahu alaihi wa alihi sallama, shedan sai ya zo ya tafarfasa wato san kabilar, ya zamanto ya wuce komai. Shi sa mutum musulmi na kware shine wanda baya sanya kabilar sa wai ta zama wai ita ce wai 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 uwa uba, wai magana kabilarsa ita ce sama da komai. Amma abin tausayi, akwai mutanenmu da mutum akan kabilarsa zai iya barin addinin ma, sun fi fifita kabilanci akan addini, kabilanci akan addini, yakin kabilanci gaba da akan kabilanci. In aiki ne za a dauka sai dan kabilar ka za a dauka, idan sana'a ce sai dan kabilar ka, in ma aure ne sai dan kabilar ka, in ma meye mu'amala ne, in dai ba dan kabilar ka bane kai ba za ka wannan ba, wannan ba daidai bane. Musulunci yayi iya kokarin sa na kore maguzanci a tsakanin a ainihin wato al'umma. Kaga Bahaushe yana kyamar Bayarabe, Bayarabe yana kyamar Bahaushe, Ibo yana kyamar Bayarabe, Bateri yana kyamar Bazabarme, Bazabarme yana kyamar kaza, kuma dukkan su musulmi. Balarabe bai yadda ya auri baki ba, baka ba, baka ita kuma ko da yake baka ita kam ta yadda ta auri Balarabe, ai yawanci ne baka ke suna neman Balarabawa. So duka wannan jama'a wannan ba musulunci bane ba daidai bane ya kamata mu gyara wannan kadan daga cikin illar kabilanci kenan abin da ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukhaffidhum falam yazal yukhaffidhum yana cewa ku hakuri ku zauna hatta sakatu sai suka shiru wa sakat shi ma din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kama bakin sa yayi shiru Nana Aisha tace nayi kuka iya kuka duk wannan rana kuka nake tai bana iya yin bacci ga baki daya tace ana nan wannan yanayi sai ga mahaifina da mahaifiyata sun zo waje na bayan na sha kuka sai ga babana da mahaifiyata duk sun zo jama'a mu duba wannan abin tausayi kwarai da gaske ga iyayena suka zo suka zauna a waje daina tace kuka kaman zai fasa min hantata shikenan muna cikin wannan yanayi muna zaune sai ga wata mace cikin mutanen Madina matan Madina ta yi izini ta shigo sai na mata izini da ta zo ta tarar da ni ina kuka ita ma kawai sai ta jona kaga mata da karamci irin nasu ita wannan bakuwa ce ta zo wajen Nana Aisha sai ta samu Nana Aisha tana ta kuka tana zama kawai ita ma ba sai ta fara fasa kuka ta fara fasa kuka ba sai ta kuka sai ta kuka ma'ana tana ta Nana Aisha kuka kenan Allah sarki mata kenan tace Nana Aisha tace muna cikin wannan yanayi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo sai sallama sallallahu alaihi wa sallama sai ya zauna Nana Aisha tace walam yajlis indi da annabi yazo zama wallahi sai bai zauna a waje na ba Allahu akbar da da ne kuma a kusa da ita zai zauna tace wallahi bai zauna kusa da ni ba falam yajlis indi bai zauna a kusa da ni ba wannan abin ita ma ya dada damun Nana Aisha tun lokacin da aka faɗi abin da aka faɗa din nan wannan kulli da makirci da aka yi Nana Aisha tace annabi bai taba zuwa kusa da ni ya zauna ba Allahu akbar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai saƙo a cikin wannan ƙwarai da gaske ashe kuma ba laifin ta bane ba tace ina kuka ina cikin wannan yanayi da yazo ya zauna akai ta tattaunawa tace watan annabi guda sai da ya share wata guda ba a yi masa wahayi ba shikenan sai yayi gabatarwa sai ya ce amma ba'adu tun lokacin fa annabi bai mata magana ba tun lokacin da abin da ya faru annabi bai ce mata komai ba sai yanzu ne zai mata magana so insha Allah za mu je hutar rabin lokaci insha Allah ta'ala idan mun sake dawowa za mu dora akan inda muka tsaya insha Allah barkamu da sake kasancewa a karo na biyu Nana Aisha tana ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zo zai magana ga abin da yace amma bayan haka yace ya Aisha innahu qad balagani anki kaza wa kaza fa in kunti bari'atan fa sayubari'uki Allahu wa in kunti qad almamti bi zambin fastaghfirillah wa tubi ilayhi فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه wannan shine abin da annabi ya faɗa short and clear gajeren zance ba wani dogon turanci bayan haka ya Aisha labari ya zo min akanki cewa kin yi kaza amma ina shaida miki idan har ke kubutacciya ce jama'a mu kula da wannan magana tana da muhimmanci idan har ke kubutacciya ce ma'ana baki wannan abun ba to ko Allah zai kubutar da ke amma idan har kin san kin aikata zunubi annabi sai yake na ya ce almamti bi zamba in har kin aikata zanubin nan fastaghfirullah ki tuba zuwa ga Allah ki nemi afuwar ubangiji fa innal abda idha ataraba idan bawa yayi furuci thumma taba Allahu alai thumma taba ya tuba taba Allahu alai Allah zai karbi tuban shi kawai sai annabi ya shiru wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alhamdulillah yabo ne ga nana Aisha idan ke kubutacciya ne Allah zai kubutar da ke sai gashi kuma Allah ya saukar da ayoyi 10 sama da 10 yana wanke ta kaga ashe wannan kadai ya nuna mana cewa nana Aisha kubutacciya ce Allah ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da iyalinsa ya nuna masa kubutacciya ce kuma Allah madaukin sarki ya kubutar da ita din duniya kuma ta shaida ya kubutar da ita ya kubutar da ita nana Aisha take cewa falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maqalata yayin da manzo Allah ya gama zancansa tace kawai sai hawaye na ya kafi kaf ko digo ban sake gani yazo ba na juya na nuna mahaifina nace ya abi ajiba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya babana ka bawa manzon Allah amsa akan wannan maganar da ya faɗa ya kai mahaifina me hikimar da ta tai wannan abin na'am saboda tana da garanti ga mahaifinta ga mahaifiyarta ai mahaifinta shi yayi mata tarbiya so mahaifinta ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam amsa shin tarbiyar da yayi wa yarsa zai yi ta aikata wannan aikin da ake tuhumanta da shi ku duba hikima da basira irin na Aisha radiyallahu ta'ala anha ka bawa manzon Allah labari ka bawa manzon Allah amsa dangane da abinda yake gaya mu me zaka ce ya mahaifina faqala abi aisha tace sai babana sai yace wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam abubakar yace wallahi aisha ni ban san me zan ce manzon Allah ba wata baliyar kenan jama'a kun ga damuwar kenan hatta abubakar shi kansa ya shiga cikin damuwa yace ya rasa ma me zai ce wa manzon Allah ya rasa me zai ga annabi Nana Aisha ta sake juyawa wajen mahaifiyarta tace ya ummi ajibi anni ko ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ki bawa manzon Allah amsa a kaina abin da ya faɗa mahaifiyar Nana Aisha ummu Roman sai ta sake cewa ita ma wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san me zan ce wa manzon Allah ba akan wannan al'amari yake Aisha Aisha tace shikenan babana ya ki magana mahaifiyata ma ta ki magana fa qultu wa ana hadithatu sinni jariya hadithatu sin sai na yi magana tunda ni yarinya ce mai karancin shekaru zamu koyi tarbiya a nan gurin ashe idan akwai babba da yaro to kamata yayi yaro ya bada dama babba yayi magana kada yaro yayi zumbur yace shi zai magana alhali ga na gaba da shi wannan su'u tarbiya ne ya kamata iyaye mu gyara gidajen mu mu koyi wannan dan muna tafiya ne muna tsintan abinda zamu gyara dabi'un mu da halayen mu yana faruwa a gidaje da yawa kaga an zo yin magana ga yara ga manya sai kaga yaro karami mai zakewa shi yake ta magana wannan kuskure ne a taka masa birki a tsayar da shi babba ake ba da dama wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa ba ɗaya ba biyu ba za a zo wurin manzo Allah za a yi magana karami ya ce zai magana annabi ya ce kabbir 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 bari babba ya fara yi bari babba ya fara yi haga wannan musulunci ya zo yana nuna mana musulunci ya zo da respect girmama na gaba kenan ku daina goyon bayan yara kannan ƴaƴanku suna wulakanta yayyansu. Akwai gidajen zaga babu tarbiya, kaga karamin yaro yana zagin yayan shi. Idan an zo ana abu ba zai bar ma yayin yayi magana ba, shi zai magana kawai. To wannan ana samun matsala daga tarbiyan su kansu iyayen, wala Allah wato ba su karanta ba ko kuma ba su kula ba, har su bari tarbiyar gida ya zo ilalace. Tace sai na faɗa, da cewa ni yarinya ne mai karancin wato shekaru. Tace la aqra'u min alqur'ani kathiran, ban karance kuma ban haddace qur'ani da yawa ba a lokacin. Tace ni wallahi laqad alimtu, sai ta fara magana Aisha tace wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhaditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Aisha tace wallahi ni na sani kun ji wannan labari, kuma maganan nan ta zauna a cikin zukatanku, kuma kun gaskata wannan zance. Fala in qultu lakum inni bari'a, idan har na ce da ku ni na kubuta ban aikata wannan ba. Magana ta yadu kun shiga har kun gaskata, alamunku yana nuna kun gaskata wannan abu, shi yasa aka zo aka yi min haka. In ji Aisha, ko da zan bude baki na na ce da ku ni a barrance nake ban aikata wannan ba. Wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahi wallahu ya'lamu anni minhu bari'a la tusaddiquni, ce wallahi ko da na ce muku ban yi ba, wallahi ba za ku gaskata ni ba. Amma da zan zo na yi furcin akan abin da ban yi shi din ba, na ce muku nayi, na zo in ce muku a yanzu a ce nayi, wallahi za ku gaskata ni. Idan na ce muku ban yi ba, ba za ku gaskata ni ba. Amma yanzu da zan bude baki na ce muku nayi, to ku lalle za ku gaskata ni. In ji Aisha tace ba ni da wani abun misali da zan faɗa, sai dai in gaya muku abinda baban Yusuf ya faɗa annabi Yaqub alayhi salatu wassalam dangane da ƴaƴansa. Fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun, zan yi haƙuri, kyakkyawan haƙuri, kuma lalle Allah nake neman taimako da agaji akan dukkan abin da kuke sifantawa. Kawai na Aisha tace abin da zan iya faɗa kenan. Fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun, kenan ƴan uwana, wannan abin da yake nuna mana abuwa kamar haka: duk lokacin da abuwa suka cakuɗe, abuwa suka rikice, aka samu matsaloli, damuwa sama ta haɗu da ƙasa, kudu ta haɗu da arewa, karsa mai ma yaya za ka yi, ina za ka sa kanka, to ka miƙa wa Allah al'amarinka. Dama ya kamata lamarinka kullum yana hannun Allah, to ka daɗa wato miƙa wuya ga Ubangiji, ka ce sabrun jamil, zan yi haƙuri. Allah Ubangiji ka ba mu haƙuri, ya Allah ka ba mu juriya da dauriya akan dukkan masa'ib, musibu, tashin hankali, baƙin ciki, damuwa, hasada, ƙiyayya, fargaba da yake samun mu, ya Ubangiji ka azurta mu da haƙuri. Kullum ka rinka gaya wa zuciyarka fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun, haƙuri nake yi kuma ina neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Duk wanda yake da haƙuri jama'a shi yake cin nasara a cikin al'amarinsa, wanda ba shi da haƙuri wallahi baya nasara a cikin al'amarinsa. Shi yasa aka ce da haƙuri, haƙuri dai yana da ɗaci. Lan tablugha almajida hatta talaqa as-sabira, daga wani abu ne mai as-sabir, wani abu mai mugun ɗaci shi ne aka ɗauko aka ari sunan shi aka bawa haƙuri. Fa sabrun jamil, sun zage ka ne, sabrun jamil. Kage aka maka a wajen aiki, sabrun jamil. Matarka ce ta je gidansu ta maka sharri, sabrun jamil. An haɗa ka da malaminka ne, sabrun jamil. Maƙocinka aka haɗa ka da shi, sabrun jamil. Sun raba ka da aikinka ne, sabrun jamil. Sun raba ka da matarka ne, sabrun jamil. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, mai haƙuri wallahi shi ne yake yin gaba, shi ke samun nasara. Haka baiwa Allah nan tace ita yarinya ce karama, ba ta da wani tarin shekaru, amma za ta yi haƙuri ta bar wa Allah. Ga abin da kuma manzon Allah ya faɗa da akan ta, daman cewa in dai ke barrantacciya ne, to ku Allah madaukakin sarki zai barrantar da ke, to kuma kin huta, muna fatan Allah ubangiji ya barantar da mu. Assalamu alaikum.